Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfiru Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Alhamis na yau Litinin. Da 4 ga watan Agusta na shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Aisha jagoran juyin mulkin jamhuriyar Niger sun ce a shirye suke su gurfanar da hanbararren shugaban kasar gaban kulle bisa laifin cin amanar kasa. Jami'an Ukraine sun ce wani hari da jiragen saman Russia suka kai kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa ya raunta kalla mutum uku. A kuma da aji cewa a yau Litinin ne Pakistan ke cika shekaru 76 samun yancin cin gashin kai.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa shugabannin sojan Niger suna shirin gurfanar da hanbararren shugaban Niger Muhammad Bazoum.
In ya tabbata a dokance ya halitta kama ina ga talala bi kamar suke ce suka mishi kuma aka bar mishi waye shi kuma da busu an su abubuwa wanda suke fitar da akwai takarru cika ku
to za kuma a ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun bayyana samun nasara a yaki da ta'addanci da ka'adda suke yi a kasar to sai dai kuma wasu al'ummar yankin arewacin kasar na cewa
babu shakka inda su sun kai biye suke da shi suna dauka su suna tayar da su cikin daji suna neman kudaden kwansa.
Kazalika za a ji cewa kungiyar Ifman ta ce yayu ta ƙara farashin mai. Kuna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin. Yau ma kamar yadda muka saba rana irin ta yau Litinin za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan Adam na baban gida Jibril. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jagororin juyin mulkin jamhuriyar Niger sun fada a yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hanbararren shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum gaban kulliya bisa laifin cin amanar kasa da kuma nakasa tsaro a kasar. Kakakin gwamnatin mulkin soja kanar Ahmadu Abdulrahman wanda ke magana ta gidan talabijin na kasar ya ce gwamnatin soja ta tattara hujjojin da suka dace don gurfanar da su gaban mahukunta na kasa da kasa da hanbararren shugaban kasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amanar kasa da kuma zagon kasa ga tsaron cikin gida wato tsaron ciki da waje na Niger. Sa'o'i kaɗan da suka gabata shugabannin mulkin Niger sun ce a shirye suke don tattaunawa don daƙile rikici da kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka a cewar wata kungiyar manyan malaman addinin Islama ta Najeriya da suka gana da ƴan tawayen a Yamai. Yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wani hari a jiragen saman Rasha suka kai kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar ya raunta aƙalla mutane uku. Rundunar sojin ta ce dakarun tsaron sama sun kakkaɓo dukkan jirage marasa matuƙa guda 15 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai harin da kuma makamai masu linzami 8 da ke kan teku amma tarkacen da suka faɗo sun yi ɓarna a ƙasa. Mutane uku ne suka jikkata bayan tarkacen ya fada kan wani babban kanti sannan kuma wani ɗakin kwanan ɗalibai ya lalace. Ma'aikatan 'yan kwana-kwana sun yi an gama da gobara ta tashi sakamakon faɗowar tarkacen rokoki in ji gwamnan yankin Ole Kifa ta kafar Telegram. Harin na rashin na ranar Lahadi ya kashe aƙalla mutane 7 ciki har da wata yarinya 'yar kwanaki 23 tare da jikkata wasu aƙalla 22 a yankin Kherson na ƙasar Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma hukumomin Poland sun kama wasu 'yan ƙasar Rasha biyu tare da tuhumar su da laifin leƙen asiri kan zargin rarraba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta Wagner ta Rasha. Ministocin harkokin cikin gida na Poland Mariusz Kamiński ya faɗi yau Litinin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar Rasha kuma waɗanda ake zargin sun raba kayayyakin ne a biranen Krakow da Warsaw. Hukumomin Poland sun ce 'yan Rashan sun rarraba kusan takardu 300 masu alaƙa da gidajen yanar gizo na ɗaukar ma'aikata na Wagner kuma an kama su da wasu kayayyaki har 300 da ke nuna suna goyon bayan Wagner ne. Hukumomin ƙasar sun ce 'yan ƙasar Rashan an bayyana sunayensu Alexik T da Andrej T kuma za a ba su dala 5,000 saboda ayyukansu. Kasar Poland ta ce za ta tura dakaru 10,000 zuwa yankin da ke kan iyakarta da kasar Belarus saboda fargabar kasancewar mayakan Wagner da ke atisaye a Belarus.
In an jima Sir Phil zai sake dawowa ya karanto sauran labaran. Yanzu dai zamu leƙa jamhuriyar Niger, inda sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar suka bayyana aniyar gurfanar da shugaba Muhammad Bazoum da wasu abokansa na ciki da wajen kasar sakamakon zargin cin amanar kasa, yayin da makusantan ambararren shugaban ke cewa zargin ba shi da tushe. Yan rajin kare haƙƙin dan adam na cewa gurfana gaban kuliya ba ita ce matsala ba, sai dai a guji ramuwar gayya ko kuma abubuwan da ke kama da bita da kullin siyasa. Wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da ya karanto a kafar talabijin mallakar gwamnati, kakakin majalisar soja ta CNSP Colonel Major Amadu Abdurrahman ya yi bayani dangane da yadda shugaban ya yi zargin sojojin da hana masa damar samun amfani da wasu muhimman abubuwan more rayuwa. Da ɗaya gefe, jerin takunkumin da sai da yawo ta kakabawa Niger da maganar amfani da ƙarfin bindiga don mayar da shi akan mukaminsa.
Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve.
Ya kara da cewa gwamnatin Niger ta tattara dukkan bayanai da hujjoji domin gurfanar da hambararren shugaban kasa da wasu abokansa na ciki da wajen kasa a gaban kotu sakamakon zargin su da cin amanar kasa da yunkurin ta da hankalin kasa, a bisa la'akari da bayanan hirarrakin sa da wasu mutane na nan gida da shugabannin wasu kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa.
To haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger.
Da yake bayyana ra'ayin sa akan wannan sabuwar dambarwa, jigo a kungiyar Sovolle Niger Alhashi Salisu Ahmadu na mai ganin dacewar matakin a bisa wasu dalilai.
Abinda suka faɗi in ya tabbata a dokance ya halitta, kama ina ga talala mai kamar sakeci suka mishi kuma aka bar mishi waye shi kuma da wasu abubuwa wasu ke wata tarka akwai takarru cika ku bawo shi ga ta kare da shaku ayakan shi take karewa. In aka je gaban kuliya idan babu laifi ana iya kama mutum.
To sai dai a nasu bangare makusantan shugaba Muhammad Bazoum irin su Alhashi Muhammadu Sahanin na jam'iyyar Pendes Tarayya na kalubalantar abin, a cewar sa wannan tamkar karin maganar nan ne da ke cewa kura ce yake cewa kare maye.
Yanzu saboda Allah tsakanin su da su da mai girma shugaban kasa wane ne ci amana kasa? Yau dai gashi ko kusan sati biyu da dan wani abu suke jagorancin tahiyyar da kasar nan. Har har ma wanda an kai na ta'addanci guda nawa aka yi? Mutane su ji tsoron Allah ko kuma kan mutane su tsammanin cewa da dan suna da bindigogi mutane tsoron su suke yi ko kuma wani abu? Abin da muke gudu ba mu fatan hitina ne ga kasar mu. Duniya ta wuce fa wannan zaman da suke tsammanin cewa da zaka zo ka hambarar da gwamnati zababbiya kuma ka ce a'a zaka yi mulkin kai da kaga dama, wannan ya wucewa. Su nemi hanyoyi wanda ayyar da duk wanda za a samu maslaha saboda kasar nan, kuma ina kira ga duk ƴan kasa duk inda suke su yi mu kasar nan addu'a Allah Ubangiji wanda ya zalunci kasar nan Allah ya maida mai aniyar shi.
A cewar darajin kare haƙƙin dan adam dan baji son Allah bai ga matsala ba akan maganar gurfana gaban kuliya, mafi muhimmanci shine ai shari'a cikin yanayin adalci.
Sun ce suna da hujjoji, shi dai zuwa gaban shari'a ba matsala bace. Ba matsala bace in dai an bari shari'a ta yi aikin ta. Tunda shi zuzu ya san da shari'a zai shari'a saboda sunan kasa, zai shari'a saboda kasa, kuma zai shari'a da sunan doka. Ramuwar gayya ita abba musu.
A wani abin da ke da nasaba da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli, wasu 'yan kasa sun fara kiraye-kirayen ganin majalisar CNSP ta cafke tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu, domin a cewar masu irin wannan tunani kusan dukkan laifukan da ake zargin an tafka a tsawon shekaru 12 na mulkin Pendes yana da hannu dumu-dumu. A ƙarshen makon jiya a yayin ziyarar wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya, gwamnatin Nijar ta hanyar Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zan ta jaddada aniyar so mu zaman sulhu da ɓangarorin da ke takaddama a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Sir Philo da ci gaban labaran duniya.
To a yau Litinin Pakistan ke cika shekaru 76 samun 'yancin kai, ana gudanar da bukukuwa a fadin kasar. shugaba Arif Albi ya gabatar da jawabi a cibiyar taro da ke Islamabad inda yace yana da yakinin cewa Pakistan za ta iya zama kasar da ta ci gaba nan da ƴan shekaru. Ya lura cewa yayin da ƴan ta'adda suka kashe dubban mutane a Pakistan yana so ya tunatar da kowa cewa sun ba da waɗannan rayuka don demokaradiyya, don ƴancin kai, don daidaito da kuma hakuri, don su iya yin magana game da adalci na zamantakewa. Ya kuma yi kira da ƙara yawan shigar da mata kusan rabin al'ummar ƙasar a harkokin tattalin arziki. Baya ga jawabi da shirye-shiryen talabijin da rediyo game da ƴancin kai na Pakistan, ranar kuma lokaci na al'ada iyalai ke taruwa don cin abinci da nishadi. Hukumomi a jihar Hawaii ta Amurka sun ce adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu sakamakon gobarar daji a tsibirin Maui ya kai 96. Da yammacin jiya Lahadi, gundumar Maui ta ce ma'aikatan kashe gobara da dama na aiki don magance duk wata barna a gobarar ta fara a ranar 8 ga watan Agusta. Gobarar ta yi barna a yankin Lahaina, an kiyasta kona sama da hekta 850. Gwamnan jihar Ohio Gash Green ya ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru, yayin da ma'aikatan bincike da suka haɗa tawagar gwamnatin tarayya da ke bincike da ceto a biranen ƙasar suka kai ga wasu sassa na al'umma. Green ya ce gobarar ta lalata gine-gine sama da 2,700 a Lahaina. Daga ƙarshe jama'an India sun faɗi yau Litinin cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwaryaya a yankin Himalaya ya kashe mutane aƙalla 22 a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarin ya haifar da zaftarewar ƙasa wanda ya lalata gine-gine a jihar Himachal Pradesh, ciki har da wani gidan ibada da ya cika da masu ibada.
Gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka nufa. Duk da yake har yanzu a Najeriya akwai al'ummomi da ke kokawa matuƙa da matsalolin rashin tsaro da suke fuskanta. Rundunar sojin Najeriya ta ce tana samun galaba a yaƙi da take yi da ta'addanci a dukkanin faɗin ƙasar. Babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Taurid Lagbaja da babban hafsan hafsoshin ƙasar Lieutenant General Christopher Musa suka shaida hakan a Sokoto lokacin da suka rako tsohon babban hafsan mayakan ƙasar Lieutenant General Faluk Yahaya jiharsa ta haihuwa bayan ajiye aiki. Ga rahoton Muhammad Nasir.
Tun fara samun matsalolin rashin tsaro a Najeriya, gwamnatoci ke cewa suna kokarin shawo kan matsalolin kuma sukan ce suna samun galaba. Har yanzu haka batun yake, domin duk da yake ana samun rahotanni na kai hare-hare a wasu yankunan Najeriya, rundunar sojin ƙasar na alfahari da cewa tana samun galaba a yakin da take yi da ayyukan ta'addanci. Babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Taurik Labaja ya ce nasarorin da sojin ke samu yanzu ba su rasa nasaba da kyakkyawan jagoranci da rundunar ta samu a lokacin babban hafsan mayakan da ya ajiye aiki Lieutenant General Faruk Yahaya.
Currently, we are witnessing more than ever before massive surrender by repentant insurgents in the northeast.
Ya ce yanzu ana samun ƴan ta'adda waɗanda ke tuba suna miƙa wuya fiye da yadda ake samu a baya, abinda ya wuce tsammanin masu lura da al'amura na cikin gida har ma da na ƙasashen waje. Ya ce haka ma ana samun kyautattuwar zaman lafiya a yankin arewa maso yamma, kudu maso gabas, arewa ta tsakiya da dukkanin sassan Najeriya da ke fuskantar matsalolin rashin tsaro.
Areas of the country that have been challenged security wise in the past.
To sai dai a nashi hawajin babban hafsan hafsoshin Najeriya Lieutenant General Christopher Musa na ganin nasarorin da jami'an sojin ke samu baya ga jajircewa su sakamakon kyakkyawan shugabanci da suka samu a baya. Akwai goyon bayan da suke samu daga gwamnatocin jihohi kamar wanda suke samu daga gwamnatin jihar Sokoto.
The support and cooperation extended by the government of Sokoto state have undoubtedly contributed to the success.
Ya ce goyon bayan da rundunar sojin ke samu ga gwamnatin jihar Sokoto shine ya jagora ga dukkanin nasarorin da ake samu na samar da zaman lafiya a jihar Sokoto da ma wasu yankuna, kuma hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a wasu yankuna na daban. To sai dai kuma har yanzu wasu mazauna yankunan karkara na cewa suna fama da matsalolin rashin tsaro, kamar yadda dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar mazaɓar ƙaramar hukumar mulkin Isa da ke gabacin Sokoto Habibu Halilu Modaci ke cewa
yanzu ƙura ta kai bango, abubuwa sun riga sun canza. Irin yanayin da muke ciki a halin yanzu a ƙaramar hukumar mulki ta Isa, kowace sahiya, kowane lokaci, barayin nan ba su saki
kafa ba ga mutanen karamar hukumar mulki ta isa a daji ne a cikin gari ne a wuraren kasuwancin su ne babu shakka inda su sun kai biye suke da su suna dauka su suna tayar da su cikin daji suna neman kudaden kwansa
a dayan bangaren kuma wasu jama'ar yankunan na gabacin Sokoto sun ce suna samun saukin matsalar tarashin tsaro
sunana Alhaji Abubakar Jarman Inlela to alhamdulillah wannan matsalar ta yi sauki 100%. Muna fatan ubangiji Allah ya kara kawo mana saukin ta domin shakakkabe mu wannan matsalar idan Allah ya taimake mu wannan abin ya tabbata mun samu sauki 100% kuma mun samu cigaba a karamar hukumar mulki ta Inlela
duba da yadda matsalar take karewa ne ya sa masana lamurran tsaro da madaidaikun jama'a da ke lura da al'amuran yau da kullun ke kira akan a riga dokar matakai na bai daya a duk inda ake da matsala ta rashin tsaro koda za a samu nasara yaki da ta'addanci ta isa ko ina Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir har yanzu muna Najeriya inda kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta ce farashin man fetur zai ci gaba da karuwa muddin dalar Amurka ta tashi a kasuwar canji amma kwararru a fannin tattalin arziki na cewa akwai mafita kaman yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana
Shugaban Ibman na kasa Chinedu Okoronkwo shine bayyana cewa kungiyar za ta ƙara kuɗin man fetur nan ba da jimawa ba bisa dalilin tashin farashin dalar Amurka a kasuwar canji Chinedu ya bayyana haka ne a wata sanarwa mai dauke da sa hannunsa Chinedu ya ce ya lura cewa farashin mai zai ci gaba da hauhawa idan dala ta ci gaba da tashi a kasuwar hada-hadar kuɗi a naki nazarin mataimakin shugaban kungiyar Ibman na kasa Abubakar mai gandi ɗakin gari ya ƙarin haske akan bayanan shugaban kungiyar
mu kan mu ɗan kasuwan mai masu zaman kansu muna cikin wani mawuyacin yanayi domin idan ka je ka dauko wannan mai ka zo ka sauke a gidan manka babu ciniki zaka ga mutane ba za su iya sayen wannan kaya ba saboda tsadar shi kuma abin gaskiya abin ban tausayi ne idan ki zo har dai a nan cikin arewacin Najeriya ki duba yawancin gidajen mai ba su iya saida mai sun kukkulle gidajen man su sun sama Allah ido
a nashi nazarin Kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, ya ce dama dole a samu irin wannan yanayi muddin kaya sun fi masu son kayan yawa a kasuwa.
Duk lokacin da aka ce masu son kaya sun fi kayan da ke kasuwa yawa farashi yakan tashi idan kaya ya yi yawa a kasuwa babu mai saye farashi yakan sauka amma a maganan man fetur ba maganan saye da sayarwan bane kawai a'a ta wani hanya ake samu man fetur din
shi ma kwararre a fannin kasuwanci da hada-hadar kuɗi Dr. Ali Abdullahi na jami'ar Kashere a Gombe ya ce cire hannu a tallafin mai da gwamnati ta yi shine yasa farashin mai zai zama daidai da farashin kayayyaki a kasuwa
akwai abubuwa kamar guda biyu yanzu da suka taso masu karfi wanda dole kusan farashin man fetur din dole ya tashi na farko shine hukumar fetur ta duniya wato OPEC ta kawo wani yanayi na rage yawan man fetur da ake sayarwa a kasuwannin duniya da cewa su rage yawan kaso da ake bayarwa kuma sun rarrage kasashen Saudi Arabia da sauransu sun rarrage saboda haka farashin man fetur sai ya tashi daga dala 70 da kadan da ake sayarwa yanzu ya kai kusan dala 90 ganga guda daya. Na biyu akwai matsalar har yanzu a canjin kuɗi na naira da dala. To an yi wasa da wannan waje wa'ansu suna amfani da wannan damar gwamnati za ta tallafa wa dala din a farashin naira 460 a dala daya. A maimakon in an karba a farashin gwamnati a je a siyo kaya da sauki to sai su dauki wannan dalar da aka basu a naira 460 sai su kai kasuwar bayan fage wato wajen yan canjin kuɗi biro da canji. Sai su je su siyar da shi a kaman naira 700 da kaman sharan ko da sama da haka sai zaman to ana ta wasa da wannan wajen gwamnati sai ta ce ta janye ba za ta tallafa wa nairan ba saboda haka da aka sake yanzu darajar naira ya lalace ya kusan kaiwa naira kusan 1000 ne dala daya
amma mataimakin shugaban kungiyar Ibman ta kasa Abubakar mai gandi ɗakin gari ya bada shawarar mafita
gwamnati dole ta dauki mataki na gaggawa a tabbatar da cewa waɗannan refinery namu na Najeriya sun fara aiki cikin wannan shekara sannan kuma a yi kokari a kawo wani nau'i kuma wanda za a iya amfani da shi maimakon ainihin amfani da man fetur wato kamar yadda wasu kasashe ke amfani da wasu abubuwa daban-daban
abin jira a gani shine irin matakin da gwamnati za ta dauka wajen gaggauta kawo wa al'umma sauki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
tun gashe ki Madina Dauda yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkwadan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa da.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan Adam. Yanzu haka dai dubban ɗaliban Najeriya ne da ke karatu a jamhuriyar Niger suka shiga wani hali na kakane kai sakamakon rikicin da kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Niger, inda kuma kungiyar ECOWAS da kuma tarayyar Najeriya suka kakabawa jamhuriyar Niger takunkumi. Tuni dai irin waɗannan ɗalibai da kuma iyayensu suka fara kira ga ƙasashen guda biyu da kuma kungiyar yammacin Afirka sai dai yawo ko ECOWAS da siwa Allah da Annabi su daidaita domin kawo zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar Niger. Wannan hali na kakanikayi da ɗaliban na Najeriya suka shiga ya zo ne watanni bayan da ɗalibai takwarorinsu da ke karatu a ƙasar Sudan suka fada cikin irin wannan hali sakamakon barkewar yaki tsakanin sojojin Sudan da kuma sojojin sa-kai a ƙasar ta Sudan, abinda ya kai ga gwamnati amfani da hanyoyi da dama wajen fitar da ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar ta Sudan. To kuma menene fatan irin waɗannan ɗalibai na Najeriya da ke karatu a jamhuriyar Niger? Ga dai ra'ayin wasu ɗaliban da na yi hira da su ta waya.
My name is Happiness Beatrice Audi, about 200 level in Mariam Abacha American University, studying international relations. Basically, as a student in Mariam Abacha American University, I'm not really happy about what is going on right now in Niger Republic.
Sunana Halilu Ahmad Duku, ni ɗalibi ne a makarantar Mariam Abacha American University of Niger, a nan Maradi, ina karanta medical laboratory ne. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a Niger kawai da shirin mu ci Allah shi shige mu na gaba, saboda abubuwan sun yi akwai a lot of challenges suke abubuwan da ina ai faɗannan sun shafi karatun za mu tsaya da karatu. Sannan kuma ya ci a ce gwamnati ta ECOWAS da ta Nigeria da nonin Niger ɗin gaba ɗaya da Mali a zauna a yi ko da ai faɗannan ne muni ya adam ɗin za a yi faɗa, kuma ƙarshen ta kan za ta dawo ga Allah. Masu faɗa a ji da Allah su tsaya a tsana a su a gama magana, saboda za a cuci mutane sosai wallahi da an kai faɗannan ta talakawa ga matsin rayuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ibrahim Yusuf Bello, ɗalibi a jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Wannan gaskiya muna fuskantar kalubale sosai tun kafin mu koma Niger, saboda haka muna kira da gwamnatin Najeriya ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da Niger da kuma kungiyar ECOWAS din, saboda wannan rigimar zai haifar mana da gagarumin matsala a ƙasar mu da kuma mu kanmu ɗalibai, kuma a matsayin mu na ɗalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standards na karatun.
Sunana Hassan Muhammad Sani, ɗalibi a jami'ar Mariam Abacha American University da ke Niger Republic. Gaskiya muna fuskantar kalubale sosai in ma ba mu koma Niger din ba, saboda haka dan Allah muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da kuma Niger da kuma ita kungiyar ECOWAS, saboda wannan rigima zai haifar da matsala babba gare mu da kuma kasar mu gaba ɗaya. Mu ma mutum na ɗalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standard ɗin karatun mu, saboda haka muna kira da shugabanni da duk wasu masu faɗa a ji dan Allah a dawo kan teburin sulhu a daidaita maganar nan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hafsa Muhammad Sani, ɗaliba ce a jami'ar Maryam Abacha American University na Niger Republic. Muna kira da shugabannin mu na Niger da na Nigeria da su zo a sasanta da wannan abubuwan da suke faruwa a Niger domin mu koma mu ƙarasa da karatun mu.
Su ma dai iyayen waɗannan ɗalibai sun miƙa fatan su ga ƙasashen na jamhuriyar Niger da kuma Nigeria da kungiyar ECOWAS na daidaitawa, kamar da wannan malami ya shaida mani.
A matsayin mu na iyaye, duk inda aka ce ɗanka ba zai je makaranta ba zai zauna a gaban ka tashin hankali ne a gare ka, to wannan shi ya kawo dole hankalin mai tashi. Kuma ka ga makarantun nan namu da muke tura ƴaƴan nan Niger gudun irin rigingimin da ake a jami'o'in Najeriya, to yanzu ka ga abin ya zama an yi gudun gara ne an faɗa gidan zabo. Kuma ga kuɗaɗen da mu muke kashewa a wannan karatun nasu, ka ga abu rububi ne, ga kuɗi da muka kashe kuma ga cewa ya abubuwa sun yi nisa sun mana nisa. fatan mu shine a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin Niger a daidaita saboda rayuwa ta zama yadda ta kamata kamar yanda mun tsaya mun yi wa kanmu adalci mu da Niger boda ce irin da tura kawai aka yanka ta amma kusan mutane ne da masu al'adu da masu kabila da masu addini daya da abubuwa da yawa kusan kashi 90 na rayuwar Niger yayi daidai da Najeriya saboda haka mata na da wannan abu ya zo karshe kuma ya zama alheri a ya kare don rayuwar yayan mu ta ci gaba kuma mu samu ci gaba
abin da yake faruwa a Niger ya shafi Najeriya domin wani uba ne muke kuma yawancin dama kasashen Najeriya da Niger kusan duk wani uba ne wani skarba mu kawai ba haka ba ba mu da wani bambanci akwai afirka da komai da mu da su to kuma yayan mu suna zuwa suna karatu a can da su kuma suna zuwa to kaga wannan abu da yake faruwa wallahi ba za mu ji daɗi ba barka babajira kaga yayan mu suna karatu a Niger har su Sudan ga su nan to kaga abinda muke fata ubangiji Allah ya kawo wannan sauki domin Najeriya ta bada ƙarfi akan maganan karatun yara da yayan talakawa da wajaban da kuɗi da wanda su wallahi yayan ba za su fita su yi karatu a wajaba amma kullum a ƙara gobe a ƙara ba hutu ga kuma yajin aiki na malamai to da kuma na kira ubangiji Allah ya kawo mana sauki gwamnatin tarayya su duba irin halin da talakawa su yi akan maganan
To masu sauraro da wannan ne kuma muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta bada umarnin shirin da daidaita shi Jill Little Gershon naku baban yanji brin ke cewa huta lafiya sai wani mako
kawo an gaishe ka baban gida jibrin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar ta saƙon email
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Nijar. Yace BOY Hausa san so ku bani dama domin nuna farin ciki na tare da jinjina malaman addinin Musulunci da kashin jagorancin Sheikh Balalau kuma shugabannin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar da ta bude hanyar tattaunawa sulhu akan juyin mulkin Nijar da suka yi. Fatan da nake da shi a nan kuma shine a tawagar da ECOWAS za ta turo a cikin wannan makon shine Allah ya sa a samu fahimtar juna tsakanin dukkan bangarorin biyu. Sako na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ke kasashen duniya da fatan za ku himmatu sosai wajen ganin kun wadatar da kasashen ku da yalwataccen shinkafa domin samar ma jama'a ita a cikin farashi mai sauki. Duba da hasashen da Ministan Dinkin Duniya ta yi na cewa shinkafar za ta yi tashin goron zabi cikin shekaru 12.
Madalla, to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice jagororin juyin mulkin jamhuriyar Niger sun fara da yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hambararren shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum gaban kuliya bisa laifin cin amanar kasa da kuma nakasa tsaron kasar. Kakakin gwamnatin mulkin sojan kanar Ahmadu Abdulrahman wanda ke magana a gidan talabijin na kasar ya ce gwamnatin soja ta tattara hujjojin da suka dace don gurfanar da su gaban mahukunta na kasa da kasa da hambararren shugaban kasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amana kasa da kuma zagon kasa ga tsarin cikin gida a Niger. Yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wani hari da jiragen saman Rasha suka kai a birnin Odessa mai tashi jiragen ruwa da ke kudancin kasar ya raunta akalla mutane uku. Rundunar sojin ta ce dakarun tsaron sama sun kakkaɓo dukkan jirage marasa matuƙa 15 da Rasha ta harba. Sai amfani da su wajen kai harin da kuma makamai masu linzami 8 da ke kan teku amma tarkacen sun faɗo sun yi ɓarna a ƙasa sosai. Mutane uku ne suka jikkata bayan tarkacin ya fada akan wani babban kanti sannan kuma wani ɗakin kwanan ɗalibai shi ma ya lalace.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana a jima ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta shirya kuma ta bada umarni Juni Ladas Gresham sai injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam. sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.